the trumpets are coming into the da 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 after the ba da 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 da.